sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya tattauna ta wayar tarho da takwaransa na Turkiya Recep Tayyip Erdogan kan tsawaita yarjejeniyar fitar da hatsi ta tekun Bahar al-Aswad, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito. Ukraine ba ta samu ta yin shiga tsakani na zaman lafiya daga China ba, ko ta yin ganawa da shugaban China Xi Jinping. Kamar yadda shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya shaida wa jaridar da Japan News. Kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito cewa shugaban kamfanin Wagner Group Yevgeny Prigozhin ya ce an yi wa sama da tsaffin masu aikata laifuka 5,000 afuwa bayan da suka mutunta kwangilolin da suka kulla na yin yaki a rukunin sojojin hayar Rasha domin yakan Ukraine. Babban kwamandan rundunar sojojin Ukraine ya faɗa jiya Asabar cewa dakarinsa sun fatattaki sojojin Rasha a cikin tsaka mai wuya inda suke fafatawa a garin Bakhmut. Masu fafutuka na bangaren 'yan adawa a Siriya sun ce mayakan da ke samun goyon bayan Iran na cikin shirin kota kwana a gabashin Siriya, kwana guda bayan da sojojin Amurka suka kaddamar da harhara ta sama kan wasu wurare a kasar da yaki ya daidaita. Harharan ta sama na zuwa ne bayan da aka zargi wani jirgi mara matuki kira Iran da kashe wani ma'aikacin kwantiragi na Amurka da raunata wasu Amurkawa shida a ranar Alhamis da ta wuce. An samu labarin lamarin jiya Asabar bayan kwana guda da aka harba rokoki kan sansanonin sojin Amurka da ke gabashin Siriya. Rikicin ya zo ne bayan harin da jiragen yakin Amurka suka kai kan yankuna uku daban-daban a lardin Dair al-Zur da ke gabashin Siriya wanda ke kan iyaka da Iraki, inji masu fafutuka na bangaren 'yan adawa. Harin da martanin da Amurka ta mayar na barazanar zafafa kokarin da ake yi na 'yan kwanakin nan na sassauta tashin hankali a fadin yankin gabas da tsakiya. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An gano gawarwakin mutane biyu a ranar Juma'a da ta gabata a cikin wani jirgin kasar na dakon kaya a jihar Texas da ke Amurka, bayan da wani ya buga waya ga jami'an tsaro don sanar da su cewa akwai mutane a cikin jirgin da ke cikin damuwa. Nan take dai ba bayyana wanda ya yi kiran wayar ba. Jami'ai sun gano gawarwakin da mutane 13 a cikin wata kwantena ta jigilar kaya a lokacin da suka tsayar da jirgin a karamar hukumar Uvalde da ke jihar Texas kusa da garin Nipa. Akalla mutane 5 daga cikin mutanen na cikin mawuyacin hali. Dukkan mutanen da yawa daga cikinsu suna fama da kishin ruwa, inda aka yi zaton bakin haure ne. Yanzu haka ana gudanar da bincike. Jami'an agajin gaggawa a jihar Mississippi da ke Amurka sun ce mutane 23 ne suka mutu sakamakon wata mahaukaciyar guguwa da ta afkawa jihar da daren ranar Juma'a, inda ta lalata gine-gine tare da kakkaɓe turakun wutar lantarki bayan da wani mummunan yanayin kankara masu girma suka ruka zubowa a mafi akasarin jihohin kudancin yankin. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta Mississippi ta tabbatar da mutuwar mutane 23 da sanyin safiyar jiya Asabar, yayin da wasu da dama suka jikkata da kuma bacewar wasu mutane 4 a fadin jihar. Hukumar ta faɗa a cikin wani sakon Twitter da ta wallafa a shafinta cewa an tura tawagogin bincike da ceto daga hukumomin yankin da na jihohi da dama tare da jami'an tsaro don taimakawa waɗanda guguwar ta ritsa da su. Ƙauyukan garuruwan Silver City da Rolling Park sun ba da rahoton barnar sosai yayin da guguwar ta mamaye arewa maso gabas da gudun kilomita 70 cikin sa'a guda ba tare da yin rauni ba. Wani mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa jiya Asabar cewa gwamnati na sanar da rahotannin wasu 'yan ƙasar Amurka biyu da suka ɓata a ƙasar Haiti, bayan da kafafen yaɗa labarai suka ce an yi garkuwa da wasu ma'aurata 'yan jihar Florida. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
shirin BOE Hausa. Kasuwa akai miki nuni, kasuwa akai miki nuni. Kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a kasar mu.
Assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka barkanku da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na sauraron shirin kasuwa akai miki dole a yau shirin na kasuwa akai miki dole yaya da zango ne a wata babbar kasuwa ta baje koli na kayayyakin gargajiya wanda ake sarrafawa wannan kuma kasuwa an shirya ta ne a dalilin sallar mata ta ranar 8 ga watan Maris da aka yi mafi yawa dai mata ne suka kawo kayayyakin da suke sarrafawa kuma kayayyaki na gargajiya to yau shirin kasuwa akai miki dole yaya da zango a wannan kasuwa ta baje koli dake kofar gidan raya al'adu na gargajiya wato gidan raya al'adu na Abdulsalam Adam dake nan birnin da magaram
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kubra alhaji sabo da ake cewa kubur kubur muna cikin kungiya da kayan mumuma tunda mun kawo kan sai da mun baza amma a cikin kungiyar mu dai ni ce prezida
wata kungiya kenan
Kenugur sunan wannan korofa ma bakin Kenugur
sunan kungiyar ku Kenugur kungiya ce ta mata kamar ni da mine ne kuke sarrafawa
to ana sarrafa maka garin dan wake yaji garin tsaki garin tuwon laushi ba abin da ba a sarrafawa na gargajiya dai na wannan duka kowanne muna yi
to yanzu wanne da wanne ne kuka ka wannan yaji da kaya da nake gani da su taliya taliya me ce wannan
wannan taliya ta maka ce ta wake maka ce ta wake wannan kuma garin dan wake ne
to yaya kasuwar take
kasuwa to alhamdulillah ba wuya ba dadi tunda kun san zamanin abin da yake ciki amma yanzu dai ana nan dai ba a ce ba da dadi ba a ce ba dadi tunda ga yanayin da zamanin yake ciki
ko wanne wanne ne kudin ita wannan taliya da wannan garin dan wake da yaji nawa nawa kuke sayar da
su wannan duka wannan maka jikka garin dan wake jikka yaji da na jikka da na 150
kuma wannan kayayyakin naku a irin wannan kasuwa kade kuke kasuwa kuma kuna kaiwa wasu haka garuruwa ko kuma wasu kasashe
a yanzu dai wannan gurfuma ta mu bata dade ba da wannan yanzu dai wannan kaso maka kuma zan mu ci gaba da kaiwa gari garin Allah radi inda ake zan maka kuma zan mu aika halo gari gari a saida
anan kuma muna tare da magatakarda ta wannan kungiya wanda ita ma ta zo wannan kasuwa assalamu alaikum malama ki gabatar da sunan ki
wa alaikum assalam sunana Nana Maryama Joseph wanda ake ce ma aga kungiyar mu ta kunnan gurni ce magatakarda zan kara bisa kan abin da president ta hadi bayan sarrafa wake muna da tace muna yin makaroni muna yin wasa-wasa muna yin kuskus ta wake eh muna kuskus ta wake muna tukudi muna dage muna sarrafa kaya da yawa bayan wannan kuma muna tantirma tun daga share guda ma wannan rini eh muna rini eh muna yi kuma muna cosmetic ba kuma abin ga yazo mana da kaman birsti ne yazo mu haka bamu samu muka hudo kai sai eh bamu samu muka hudo kaya da yawa ba eh sauran kayayyaki insha Allah to kamar ita wannan kungiya ta ku ina ne kuke samun kudaden da kuke har hada ku sai sai wannan ka kamar wani wata kungiya ce ta ba ku jari ko kuma ku ne kuka hada jarun ni to da fari muna tare da mata muna dan tattara kudin mu haka na 50-50 a tara a sa bashi a maido da dan abin da ake samu dai muna da dan kudin mu sai muka game da wata ONG
kungiya
eh kungiya mai zaman kanta muka yi dosiya muka je muka aje ciki iko Allah kuma ta bamu bashi to da wannan ne muke sarrafa wannan muna
bai ga wannan kasuwa ta baje koli kamar kun saba zuwa kasuwanni na baje koli
ni to yanzu kamar yanda ta wade kungiyar ta mu kon sabuwa ce bamu wannan eh jinjira ce bamu fara huta ba
anan kuma ga ni tare da wasu yan mata kun zo kasuwa ne sunan malama
sunana Sa'adatu
to malama Sa'adatu na ganki a wannan kasuwa kamar kin zo sayayya ne ko duba kaya
eh to na zo duka na zo in duba kaya kuma in yi sayayya
to kamar ni ne yabi yake a wannan kasuwa baje koli
gaskiya dan waken nan da suke yi da wani kuskus haka da suke yi gaskiya ban taba ganin irin shi ba eh kuma na taba sai so guda na ji dadi shine mai doni kuma
wake
taliyar wake ba la eh
ji dadi
gaskiya kwarai ma
to kamar sauran kayayyakin kuma menene ya burge ki
to anan wannan kasa ke yake cewa ko menene yau kayan gargajiya yauwa masha Allah sun yi kyau kuma gaskiya ina jin dadi mata suna kokari uwayenmu masha Allah
suna sarrafa kan
gaskiya masha Allah masha Allah
kamar wani irin gudu goyen baya ziki musu
to ni da hede in kara encourage su kuma
karfafa musu gwiwa
yauwa karfafa musu gwiwa masha Allah kuma a kama musu gwamnati ta kama musu gaskiya dan su samu su kamar su ya belesa su samu su ma su
bunkasa
yawa abun duka dai Niger za a ce duka kenan in wannan abun wannan dan wake yanzu haka wannan yana iya zuwa har kasashen waje kenan duka sai lo Niger kenan ha kama musu kenan zasu iya yin abinda zasu iya yin wa'ansu abubuwa kuma na gargajiya kuma wanda suka yi wannan kuma wanda ba a sani ba wanda za a yi modernizan su
eh shi wannan bukurin kin ce yana burge kin sa abinda ake da bukuru
to ni zan ce kamar ado ne ake yi da shi
a ana cin tuwo ne mana a cikin kwano ne irin nada
yo masha Allah to kin gani kuma na karu ai masha Allah gara da nazo kenan
sai ana cin tuwo da shi ba ko
a ban sani ba
okay
ban sani zan ce kamar irin na fatin kauya ne da ana
tsora su yan zamani kuma mai da shi abin fatin kauyawa ko rika to bukuru tuwo ake ci a dora tuwo a bisa haihuwan miya a zuba a cikin bukuru
to shikenan ai gara da muka zo
kin ya wuri kina ya mami gidanki ko
Allah
ya sa mishi mana aga
to ba matsala in dai zai so ai zan mishi
Assalamu alaikum gani nan a wata rumfa da ta hada kayayyakin gargajiya sunan malama
Assalamu alaikum sunana Shatifu Kare president ce ta aikin hannu daga Tant wallahi wannan kasuwa tabarakallah he wanda ya so gani na ka kayaki iri iri wanda ake
shi gana mana
akwai akoshi na gargajiya da goshi bukuru ba complete da faifan shi da zuban shi da kuyarkin shi ma ta cintuwa
da koshi a ga cintu
da koshi a ta cintu na kawo ciku na kawo lohiya na kawo wake na kawo dawa na kawo kayan kamshi ga dan wake ne kuskus ne wasa wasa dambu ne kwariya gidauniya zanan na ita ma da liddahinta da kindanta da faifanta
kashan hura
kashan hura kawai kawai he dama kudal ma akwai ta
ba shanka to ya kasuwa
to kasuwa kin san sai dai a ce yanayin ta amma muna kai kuka ran Allah mu gabatar mu da Allah
amma kin sabu zuwa irin kasuwannin baje koli
wallahi kasuwa baje koli ko ta ina ina zuwa ko ta ina wallahi ina zuwa ina kai kaya ko wallahi masha Allah wannan mata gida da aka ce mu ar muka zo dan dai mu huda jahan mu kunya kullun bai wa mu je mu huda ta wani mu kuma ta mu gata
to ya kike ganin karkuwa kayayyakin mu na gargajiya a sauran kasashen da kike zuwa baje koli
wallahi kayan mu na gargajiya tsakani da Allah muka tai baje koli gaskiya yanda koran gazananin suke da bukurin ga gaskiya da kana muka safara na gona tsakani da Allah wallahi da himma suna sai uwa na sai da gudu wallahi
yanzu kamar wannan bukurin naki da waiwai da wannan ƙwarya gidauniya ta shan fura da liddahi da kindanta nawa nawa kike sai da farashin su
farashin su to namu na nan gida da nan can ba dai bane tunda namu na can namu na nan gida gidauniya complete shika biyar ne ako shi complete shika goma ne amma kasashen waje ne wannan bukuru shika 20 ne complete gidauniya shika goma ce complete kuma wannan cuku ba yanda babu akwai na shika biyu da rabi akwai na shika akwai na 300 akwai na 150 akwai an dala 100 kowa daidai karhin shi
to kamar miye kubewa naga akwai miye kubewa da dawo gona da su wake su kuma nawa farashin su
farashin su miye kubewa kanana chest shika biyu ce mebi tiya mebi mata akwai ta 300 akwai ta shika dawo gona wannan bada ake ce mata elgaugawa 150 tiya wake jika guda malohiya tiya da ladari kuma akwai na sak kilo kilo da muke mu kira da muke yi muna so dan Allah dan mu saka mu masu hannu da shuri gaskiya mu yanzu wannan noma ne nayi in ba dan da dai noman ba gaskiya ban da kudin da zan sai kuma ban da wanda zai bani in ji in auna a kasuwa
assalamu alaikum malama sunan
sunana Afsatu Musa gasunan dai miya ce wannan miya malahiya wannan ta kudi ne wannan lemu ne bisa na tsamiya wannan na waro ne wancan na dan kuka ne wannan garin wake ne wancan maganin estoma ne wancan kwatatasai ne
to ya kasuwa
a kasuwa alhamdulillah ana sai
ba kamar nawa nawa ne farashin wadannan kayayyakin na kikin dan zana mana
kowanne da farashin shi daban-daban wannan shi miye shika-shika ce wannan ta kudin kanana 60-60 wancan kuma 120-120 wannan kuma shi ma 50 wancan su kuma shika-shika ne rogon dan wake ne garin dan wake ne wancan kuma ga ne su ma shi ma 60-60 ne miye kuka ita ma shika-shika ce
to kamar dama kin saba zuwa irin wannan kasuwa ta baje koli ko wannan shine karo na farko
a muna tahiya wannan ba shi bane karo na farko mu ne ya mai dide muna zuwa da inda aka kiraye mu
nan ina tare da wani malami assalamu alaikum sunana malami
wa alaikum assalam sunana malam aminu abin da ya kawo ni nazo naga kayayyakin ne gaskiya san burge ne tabarakalla masha Allah saboda amfanin su da kuma wasu abubuwan da ana kawo mana su daga wani wuri kuma yanzu sai na gani ana sarrafa su nan nazo na duduba na tambaya akwai kamar farsi da wannan da kai magana da biyan addu'a kuma kamar akwai tukudi da suke yi wanda ake dan amfani da shi kuma tabarakallah tukudin sun gyara shi sun tsaftace shi da su diga digai kuma akwai kamiya kuma kamar albasa ma suna busar da ita wani kayan abin da ake nomawa maimakon ya lalace to yanzu an samu hikima wanda ake adana shi kuma tabarakallah abin yayi kyau yadda ka san a kasashen waje
to madalla masu sauraro duka anan muka kawo karshen wannan shiri na kasuwa akai niki dole wanda ni Tamar Abari na shirya na gabatar sai kuma wani jikon insha Allah
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Assalamu alaikum jama'a sunana Pastor Benjamin Nasara director na pastorci na Ekwa za mu yi dan tattaunawa ne akan wannan kan magana mai cewa gwajin hikima karatunmu yau tana samuwa ne a cikin littafin sarakuna ta 1 sura 3 daga aya ta 16 zuwa 28 me yasa muna bukatan hikima wannan safiyan kokuwa yau domin akwai al'amarai da yawa inda muka karanta ya nuna mana cewa tun daga farko daga aya ta 1 zuwa 16 mun lura cewa Sulaimanu yaro ne na babban sarki wato Dauda da ya haura akan wannan matsayin bai irin na yan zamani ba balle ma ya kawo girman kai a ciki yazo da kaskanci yazo da neman roko ga Allah da dare sai ya ce Ubangiji ina so ka taimake ni domin in bi da waɗannan mutane Allah cikin ikon sa bai bashi da hikima kadai ba ya kara mishi arzikin duniya kowace rana tana da damoyin kanta akwai kalubalai da yawa muna bukatar hikima daga gun Allah ba irin ta duniya wanda yakan kai mugunta ko ina roƙon mu jama'a yayin da zamu fita ƙone rana muna bukatar hikima domin ababa masu kyau da mara kyau da zamu tarar da su muna roƙon Ubangiji ya taimake mu bari mu yi addu'a ya Ubangiji kai da ka kasance Allah na sama da na kasa ka ba mu hikimarka domin mu ci nasara amin
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan irin abincin da ya kamata mutane su rika ci da kuma yadda ya kamata a ci abinci musamman a yanzu da aka fara azumin watan Ramadan Shirin zai fara ne da masu fama da cutar olsa ko gyamban ciki musamman a wannan wata na azumi ganin yadda mutane ke alakanta cutar da rashin cin abinci ko kuma zama da yunwa tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Adama Ibrahim Jibril dake aiki a asibitin mata da kananan yara na jihar Kano to likita barka da wannan lokaci kuma masu sauraron mu za su so su ji karin bayani a game da cutar olsa ko kuma gyamban ciki
barkanku da wannan lokaci cutar olsa cuta ce wadda ta danganci tumbi da kuma wani bangare a cikin karamin hanji to wannan cuta abin da yake faruwa akan ta shine akwai shimfidar fatar tumbi ta daga ciki wadda take wato samun gidi wato ciwo kenan za a samu ciwo a gurin wanda zai hana ci gaban wannan santsi na fata to idan aka kuma samu wannan ciwo akwai sinadarai wanda suke taimakawa wajen digesting wato markadan abinci a cikin tumbi to wannan sinadaran kuma su akwai acid a ciki a tare da su wanda idan suka taba wannan ciwo sai kuma mutum ya shiga cikin azaba sannan kuma akwai irin abinci cikan da in aka ci su ma suka je suka taba wannan guri wannan miki sai mutum ya ta fama da wahala
to likita me ke kawo cutar musamman yadda mutane ke alakanta cutar da zama da yunwa ko rashin cin abinci shin kuma mai fama da cutar zai iya yin azumi
a irin bincike da aka yi an gano cewar akwai kwayoyin cuta da za su iya jawo ita wannan ulcer din a cikin su akwai abin da ake kira Helicobacter pylori to ita wannan Helicobacter pylori din a cikin abinci ma za a iya samun ta mutum ya ci ta ko contaminated food haka to idan mutum ya ci kuma shikenan sai fama shi yasa a cikin magungunan da ake bayarwa na ulcer ake bada magungunan da za su iya kashe ta yanzu ma akwai gwaji da za a iya yi wa mutum dan a gane ko yana da ita wannan Helicobacter pylori din banda haka ma kuma akwai wasu akidun haka da mutum wasu halayya da mutum zai iya yi wanda za su iya jawo ya samu wannan cuta ko kuma wasu rashin lafiya haka da za su iya sa mutum ya samu wannan cuta akwai mutanen da idan suka kone ma a fata suna iya samun abin da ake kira stress ulcer wato ulcer ta azaba kenan ta wahala akwai mutanen da kuma in suka shiga cikin tashin hankali su ma su iya samun ita wannan ulcer din to shi kanshi rashin cin abinci ma a kan lokaci yana iya tayar da ciwon ko kuma ya sa ciwon ya zama abin da ake kira exacerbated kenan abinci wanda ya danganci mai zafi da yawa ko mai sanyi da yawa ko mai qararau qayau da yawa ko kuma abinci mai yaji haka spicy meal kenan ko mai tsami ko mai daci duk za su iya tayar da wannan ciwo mai fama da cutar ulcer kuma zai iya yin azumi amma akwai wayansu dokoki kamar yanzu akwai lokacin sahur kenan ko to ana so mutum ya ci a wannan lokaci amma akwai irin abinci cikin da dama mai lafiya ma wanda ba ulcer yake ba ya kamata ya ci a wannan lokaci wato abinci wanda zai sa nan da nan ka ji kishi bai kamata ka ci ba kamar soyayyen abinci kenan mai maiƙo sannan kuma dama banda abinci mai yajin nan kamar yadda na faɗa ko masu tsami haka ko wanda ya cika daci da dai shauran su wa'annan din mutum sai ya guje su sai kuma mutum ya sha maganin sa dama ai za a bada magani na ulcer to sai mutum ya sha wa'annan magunguna a lokacin da yake da ulcer din zai iya azumin shi idan ya sha magani ba wani abu bane in Allah ya yarda inda mutum ya kula ya samu yayi sahur sannan kuma in aka sha ruwa nan ma za a sha bayan an sha ruwa za a ci abinci ne a natse a bisa hankali kamar yanda na ga wata ƴar uwata tana yi tana da ulcer idan aka sha ruwa za ta ci wato dabino amma wanda ta saka a cikin ruwa yayi laushi wato ba kaga an guji abu mai qarau-qarau din kenan ko busasshe ko kuma ta ci wanda yake a jike din ko kuma ta ci wanda yake danye duk tana haka in ta karya da shi tai sallah ta dawo sai ta fara shan shayi wanda bai cika zafi da yawa ba wanda ta zuba shi da madara saboda ita kuma idan ta sha madara ulcer ta yana sauka kuma inda su in sun ma sha madara ulcer su baya sauka to saboda haka za ta sha sai ta ringa cin abincin kadan har zuwa lokacin da za ta ga ya ishe ta to akwai wanda zaka ga an yi azumin ana da ulcer bayan an sha ruwa kuma sai mutum ya zauna ya ci abinci hayam ai ulcer nake saboda haka sai a ta cin abinci wannan cin abincin ma da aka yi wanda yake bai da ka'ida shi ma yana sakawa ma ciwon ma ya zama yayi exacerbated wato ya tashi kuma sai kuma kaga wani ma har sai an kai shi asibiti ana ta faman yin allurai da shauransu to saboda haka abun ma shi ma strategy ake bi insha Allah sai kaga an samu lafiya
idan mutum yana fama da cutar ulcer me ya kamata yayi kuma wani irin nau'in abinci ya kamata ya rika ci ko ya kauracewa musamman a wannan wata na Ramadan
idan mutum yana fama da wato ciwon ulcer na farko kamata yayi je asibiti sai a duba mishi a gani yaya wannan ulcer ta shi wace iri ce dama idan asibitin da ya saba zuwa ne suna da history din zuwan shi visit din shi na asibiti saboda haka in suka ga cewar mai wahala ce za su iya cewa to ba sai yayi ba idan kuma ba mai wahala bace wato ba mai karfi bace to idan ba wanda take yawan tashi ba kenan wanda take yawan exacerbated to wannan insha Allah zai iya yin azumin shi za a iya ce okay to ga magungunan da zaka yi amfani da su lokacin sahur da kuma lokacin bayan an yi buɗa baki kuma dama kamar yanda na yi bayani za a guji ji wayancan abinci cika da naman da na lissafo a farko insha Allah za a samu saukin abu za a iya azumi lafiya
to likita a lokacin azumi akan yi mu'amala da nau'ikan abinci daban-daban shin yaya masu fama da ciwon suga ya kamata su kula da kansu wajen cin abinci da sauransu
to masu ciwon suga su ma kin ga ciwon su yana da muhimmanci wato ciwo ne na musamman su masu ciwon suga akwai level da ba a so sugan su ya wuce ta sama akwai kuma level da ba a so ya kai ta ƙasa saboda har ba a san ma yayi wani ƙasa ana ganin cewa idan yayi wannan ƙasan ma za a iya rasa mutum to a dalilin haka ne kai mai ciwon suga ba fa zaka dauki azumi haka kurin ba sai ka je gurin likitanka ko likitanki wanda ya saba ganinka zai duba ya gani zaka iya yin azumin dama kamar yanda na faɗa komai ana dubawa ne a bisa history wato a ce tarihin zuwan ka asibiti akwai a takarda an yi documenting a dudduba a gani a yanayin yanda kake wannan level din sugan naka me hawan-hawa ne yana wasa baya dan dadewa in yayi daidai to duk dai za su bincika sai su ga to me ya kamata in ya kamata kai azumi za su gaya maka kai azumi da in shawarorin da ya kamata a bubbi da dokoki ya danganta da irin yanayin ciwon sugan naka kowa akwai irin nashi akwai wanda zaka ga sugan nan da nan yana iya sauka kuma ya dan zauna dan normal zuwa wani lokaci akwai kuma wanda zaka ga mai wahalar ne wanda zai dade kafin ya sauka kowa akwai yanayin jikinsa da yanayin da jikinsa yake mu'amala da suga to a dalilin haka shi yasa ya gwammace mutum ya je asibiti a duba idan wanda zai iya yin azumi za su gaya mishi in kuma ba wanda zai iya azumi bane za su gaya mishi ya kula saboda kamar yadda na yi bayani ba a so sugan ma yayi ƙasa
to likita akwai masu fama da kuma hypertension ko hawan jini su ma wani irin jan hankali zaki gare su wajen kula da lafiyar su musamman a wannan lokaci ko kuma a wannan wata na Ramadan
to masha Allah su kuma masu ciwon hawan jini dama babban abun dubawa shine abinci mai gishiri kuma dama lokacin azumi mata muna girki wani lokacin kuma muna daddafawa ba ma dubawa da wai ko akwai mai wannan ciwo ko akwai mai wannan ciwo mu dai girkin mu muke yi saboda za a cin an yi buɗa baki to a dalilin haka ne ya kamata mutum ya kula da yanayin intake din shi na gishiri to in dai har ma gishirin bai ji ba kada ka kara sannan kuma a kula wajen shan ruwa haka ya kamata mutum ya sha ruwa sosai wannan ma yana taimakawa insha Allah gurin sirka yanayin gishiri da aka ci haka kuma kamar yanda na yi bayani babban abin da ya fi muhimmanci ga masu irin wannan ciwukan shine kula da shan magani shine to idan mutum dama kafin ka kwanta kake shan maganinka sai ka sha lokacin sahur in yaso kamar a wannan lokacin haka na lokacin da ake cikin rufar baki din sai mutum ya kula wajen kamar yawan shiga rana haka da shauran su tunda ita rana za ta ringa tsotsewa ruwan jikin mutum ne idan zafi kai ka ji zafi za ka yi gumi saboda ka dan ruwan da ka sha din zai ta fita ta gumi din ko to a dalilin haka sai mutum ya dan kula wurin shiga rana da kuma kulawa haka gurin ya zance heavy activity haka wanda zai saurin gajiyar da mutum sai kuma a dinga yawan samun inuwa haka ana dan hutawa ko kuma in ma za aikin a yi shi dai a cikin inuwa tare da dai duk kulawa dai da lafiya gabaki daya
to madalla Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da fatan an ji an ilmantu da shawarwarin da likita ta bamu musamman ma a wannan wata na azumi. A madadin likita da muka kasance da ita a cikin shirin wato Dr. Adama Ibrahim Jibril. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashen hausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar harma da kari a shafinmu na internet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Jule Gresham da ta da shirin da bada umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku, auni lafiya.